Idan masu sauraro suna biye da mu a makon da ya gabata, malam ya yi nasiha ne akan koyarwar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan yin addu'a ga ma'aurata, wanda kuma a makon malam bai kammala ba, yau zai dora akan wannan nasiha. Sannan kuma daga bisani za ku je inda za mu dora akan a wasiƙar da malam ya faro a makon da ya gabata. Sai dai kafin mu je ga wasiƙar, akar makallawa za mu komo domin a dora akan waccan nasiha wadda aka faro a makon da ya wuce.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsani ila yawmiddin. To kaman yadda muka ji manzo sallallahu alaihi wasallam a wancan mako yayi addu'a ga shi Jabir dan Abdullahi da cewa barakallahu lak, lokacin da ya aure kuma wannan albarka ta bishi. To zamu ga kuma manzo sallallahu alaihi wasallama da abin yazo gida yazo kansa yayaye ya tafiyar da auren yassa nana Fatima da kuma dan uwansa kaninsa Sayyidina Ali karramallahu wajh. Sayyidina Ali yana tare da mutanen Madina Ansar matasa shine suke cewa da shi. To kai yanzu kazan in an haɗu kaman matasa ana magana aure, yace to ai kai ga Fatima na, yace ko shi imana shi kan to sai shiga cikin gida. Shine sai ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam, shine yake ce da shi menene ya kai dan Abi Talib, me yake tafi da kai? Ice na zo ne na ambatan Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine kaman wato su al'ada su, wannan shine kaman lafazi na mutum idan ya nuna yana son yarinya da aure kenan, ashe ana ambata.
Na'am.
Annabi sallallahu alaihi wasallam idan an zo ana son yarsa, yakan shigo cikin gida ya samu uwar wannan yar ce wani yana ambatan wanci. To wannan shine daman ka'idar, saboda ka shi ma yace ina ambatan Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da ya faɗi haka shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace marhaban wa ahlan, bai dada ba kanunan guda biyu, shine sai ya fita. Dama suna jira su ji meye sakamakon shigar da yayi. Sai suka suka ce yaya ka faɗa? Yace na faɗa. Me yace? Yace kawai da ya ci ayi kawai bai ƙara ba akan waɗannan kalmomi guda biyu, marhaban wa ahlan. Yake to ai shi kenan, suka ce da shi ai Annabi ɗaya ma idan ya faɗa ya ma ishe ka.
Kuma ya ce marhaban ɗin
cewa fa ahlan fa yace kenan, wato ka yi iyali fa kenan.
To
wato ya zama ka samu mata fa kenan, marhaban kuma ka samu farin ciki da yalwar kirjinsa ya amince kenan.
Alhamdulillah.
To saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ai shirin aure. Shi kenan aka daura aure, sannan kuma sai ya kira shi shi. To ka san fa idan an yi aure akan dan akan yar walima haka. To shi nan wayannan dai Ansar din suka dan tattara masa abubuwa, mai wani kwanon shinkafa ne, mai kwanon sha'ir ne, irin dai waɗannan abubuwa dai na abinci aka tattara masa dai haka. To bayan duk an tara wannan, har akwai wani ma kamar Sa'ad wanda iba da rago. To saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi walima sai ya kira yake zo. Ke to zan gaya maka, kada wani abu ya shiga tsakaninku sai ka zo tukunna gurina. Shi kenan sai ya zo kafin shi ga daki. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi alwala, wato wannan ruwan alaula dama ta rashi wato bai zube ba ba a ƙasa ya zuba ba sannan sai ya kwara akan shi sayyidina Ali kwara ruwan na alaulansa a jikinsa sannan yi Allahumma barik fihima wa barik lahuma wa fi bina'ihima Allah da shi da Fatima kayi albarka a gare su kayi albarka a cikin su wato albarka ta ratsa su kuma kayi albarka a dukkan wani abu da za su aikata kuma kayi albarka a wannan dare na farko da zai kama hannuna na Fatima na Allah kayi albarka a cikin wannan shi ma to abin da ya faɗa kenan so daga zamu fahimta cewa akan samu abokai na gari waɗanda za su bi mutum shawarar da ta dace kuma sannan idan mutum yana son da aure kamar mu yanzu akwai kunya mutum da shi da mahaifin yarinya yi ce ina son yar ka wance to sai ga zama ke mana kunya ne to sai ka samu wani wanda ya kasance mutumin kirki ne da ganin sa an san wannan mutumin kirki ne ba zai zo shiga cikin maganar da babu gaskiya a cikin ta ba sai ka tura shi sai je sai ya yi magana ko namiji ne ko mace to amma mu anan zaka cewa sai ma an fara yin sai ka fara ga mu da yari da ma tukunna kun fara yin zance an dade sai ga yarinya tana cewa yau shekara mu biyar kenan da shi amma har yanzu idan an ce ya fito bai fito ba shekarar mu kaza in an ce ya shigo da manya bai ba zai shigo da su ba to duk wannan al'adun mu ne wanda ya kamata irin wannan dadaman duk a hana su in ma har ya zama zancen ne ya zama akai daya akai biyu akai uku to in za a yi ayi in ba za a yi ba kawai kenan to kuma za a ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba cewa eh shikenan na baka ba sai ya faɗi kalma mai dadi wacce ita wannan kalma ita ma kanta addu'a ce sannan kuma bayan wannan kuma walima ita ma shari'a ce tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi walima a auren iska saboda haka wannan walimar hakinin wato wannan walima din lalle ya kasance ayi ta kaman irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya faɗa ayi ta kaman yadda muka ji abokan arziki na shi sayyidina Ali sun ba da taimako kuma mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ya kusance ta tukunna har sai tukunna an musu addu'a har sai an yi wani abu wanda zai kare wannan zaman nasu zaman nasu ya kasance mai albarka duk abin da za su aikata ya zama mai albarka kuma yau dinnan ranar da za a saka dan ba na wannan aure Allah ya albarkanci wannan lokacin to shi dai Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga yadda yayi alwalai kuma sannan ruwan ya fara musu saboda haka idan akwai waɗansu wanda ya kasance malamai ne na kirki ne iyayen su ma sa iya koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ga irin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi bina'ihima wannan addu'ar yi musu saboda haka nan koyarwar da muka fahimta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa yassa nana Fatima da kuma shi sayyidina Ali mun ga waɗannan addu'o'in yayi kuma mun ga irin albarkar da auren yayi saboda haka abin da ya kamata ma'aurata kasu zama garaje gadin zama cewa Allah Allah ake yi dama a kawo ta Allah Allah ake yi in ma akwai wanda su kawo maza maza su fita dan mun ga waɗanda ma ya kasance suke korar waɗanda suka kawo amarya su suka fita mamma maza maza ba
an gode da tunda an kawo
ta wannan fa daren farko ne fa ba a san dubin nan dalalan da za a yi ba a tsaya a nutsu kar a yi wannan garaje gadan yi a nutsu in akwai waɗansu waɗanda ake ganin albarkarsu su yi addu'a sannan kuma shi kenan kawai sai a je a sa ɗan ba na wannan zama haka muka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi to saboda haka wannan shi ne darasinmu wanda shi kansa ga shi dai wata koyarwa ce ta irin yadda aure zai yi albarka zai yi karko ba in aure wanda za a zo a kare da wallahi tallahi ba da dutse a hannun riga ko a hannun zani ba to saboda haka haka ya kamata mu nutsu lokacin da aka ce kuma an zo ga zancen aure an zo dare ne na farko mun yi irin waɗannan bayanan amma kowanne akwai irin sigarsa to saboda ka Allah subhanahu wataala ya sa albarka a aurarekinmu da sababbin ba da tsofaffi
amin shi to akaramakallah kafin mu je ga dorawa akan waccan wasiƙa wadda wata baiwar Allah ta rubuto daga Hausawa Zuros nan kusa da Rubado akwai wa maba da mama Hajiya Mariya Galadanci wadda kullun sai ta ce a gaya malam wallahi tana jin dadin wannan program kuma tana ji yana kana maida abubuwa waɗanda a da suka sani a baya na tarbiyya da kuma kare mutunci na su iyaye wanda suka sani a baya da kuma martabar su waɗanda za a aura din ba da koyarwa ta shari'ar addinin musulunci ta ce ai mai godiya kwarai da gaske kuma sanar malam wannan shirin bai taba wuce ta ba kullun tana saurara kuma tana fatan alheri
na'am na'am alhamdulillah eh kamar yadda nake faɗa sun zamu shigo nan din nan to ai ita nan na same ta
na ita Hajiya Mariya
eh ina ce yau shekara 50 misali to a nan na same ta kuma a wannan gunda nake yanzu a zaune
wai
a nan na fara ganin ta
shekara 56
to a gidan radio kan kaji ai ko ni na ce da kai 50 ko
warai kuwa
muna ce a nan na same ta
gaskiya ne
sun jero da ita da Hajiya Mairo
Allah ya gafarta
Hajiya Mairo da wannan hanta dankali
na'am
yan dankali tana ci
lallai malam bai mantuwa ba
in ce wannan waje aka ce ita ce Hajiya Mairo ce dama ita ce Hajiya Mairo ita ce hanne wa waka ban sani ba ban taba ganin ta ba
Allah sarki
Mairo Muhammad kaji babbar malama in mai karatun gaskiya zai san ta
na'am
ba wai sanyi na ido idan ya ganta ba ina nufin ai za a so ra'ayinta ni al'ajab farkon karantarwa da ne farkon karantawa da ne nke shin za a samu kamarta yanzu wannan waka baitoci da yawa suna nan tana nan ta mai rauta ne mata
sai ta yanzu da rasuwarta ta kai shekara 30 ma ina ga
to ka gani
eh kwarai kuwa
to tun lokacin na jin ne mata wannan tun ina ga show ni ma sannan
na
kuma na san ta ne ta karatun gaskiya ta fi kobo
Allah sarki irin gudunmuwar take barawa
eh saboda gudunmuwar take barawa su ne suke yin rubutu da akwai shafin ta
na
a gaskiya ta fi kobo
na
to anan ne to duk wanda ya taba yin rubutu a gaskiya ta fi kobo a yanzu zancen da nake yi a dai wancan lokacin da akwai baitukan sa a guri ya yanzu
na'am to ya kana maka Allah ita wannan baiwar Allah wadda take a Rubado kan Zurot abinda take cewa a wancan makon da ya gabata cewa malam akwai matsala ta abinda ya faru lokacin sallah akai ta daukan hotuna na mata da mazajen su inda suke yi wa mazan rawa kuma mazan na zaune a sitting room akan kujera wasu ma dattawa ne mazajen sannan kuma bayan da aka in sun gama yi musu rawar sannan kuma za a dauka a tura ta shafin social media kowa ya gani inda malamai wasu suka yi ta fada cewa ba rawar ce haramun ba amma yadda mutum yake bari ana ganin surar iyalansa suna rawa a gabansa. Wasu kuma suka ga baki daya suka la'anci wannan al'amari, to ita tana ganin bai kai zafin da malamai suka dauka ake ta wannan dauki ba dadi ba, amma tana roƙon malam ya gaya ma masauraro me halaccin yin hakan, sannan kuma me haramcin yin hakan, kuma me matsayin shari'a akan haka. Inda malam ya fara shimfida lokaci ya kure, yau kuma muke fatan za a dora.
To amma matsayin dai abin da ya shafe na shari'a dai shine mun fara yin bayani dukkan wani abu wanda zai gudana tsakanin miji da mata in dai ba ta baya bane, to ba abin da yake haramun tunda nasin alqur'ani nisa ukum harsul lakum fatu harsakum anna shi'tum, matanku gonar ku ce, saboda haka ku shiga gonar ku ta duk inda kuka ga dama. To amma malamai suna cewa illa fi samimin, ko ma dama fi samimin wahid, mutakaddi cewa makanul hars, tunda makanul hars gona akan shuka amfanin gona ne, kuma sannan a zo a ɗiba, in banda abin da yake mai amfani babu abin da ake shukawa a gona. To haka nan ma idan tunda an ce matarka gonarka ce, ke mijinki gonarki ne, to ya kasance lallai babu wani abu da aka toge tsakaninku, mutuƙar cewa za a yi yadda shari'a ta gindaya, kuma za a guji abin da ta hana, wato ya kasance neman mace ta baya, wannan kawai shi ne kaɗai aka hana. Idan an ce an ɗaura aure tsakanin miji da mata, to Allah ta'ala bai yadda a saka wani wani zo wayyere musu ko gadi ko ya ga wani abu, ko kuma a sa wani takunkumi ko wanda bai yi a ce to shikenan banda kaza banda kaza, ko karka taɓa guri kaza, ko karka ga guri kaza, ko karka faɗi kaza. Duk wannan babu, duk wani hadisi da zai zo ya ce ya saka wani takunkumi ko ya saka wata ka'ida wai tsakanin miji da mace cewa ko ba zai taɓa ta ba sai kaza ko sai lokaci kaza, duk wannan in ma an samu hadisin, to wannan hadisin ɓatacce ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da iyalansa suna yin wanka a abin wankan guda ɗaya, mazubi guda ɗaya, yana ɗiba wata tana cewa rage min, kada ka ɗebe min, ka ɗebe gaba ɗaya abin ruwan wanka. Saboda haka babu duk waɗansu hadisai da za a ce kada ya kasance babu tufofi a zama kamar jakuna kaza kaza, duk irin waɗannan hadisai ba ingantattu ba ne, ko kuma wani wanda kamar wanda zai ce ana na Aisha ta ce ban taɓa ganin jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko al'aurar Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk waɗannan hadisai ɓatattu ne. To idan haka ne kenan, duk wani abu da mace za ta yi ta faranta wa mijinta, mutuƙar je a cikin wannan iyakar yake bai kaucewa shari'a ba, wannan abin halas ne. Ya halatta namiji ga duk inda zai gani, maganar da ake ai akwai idan ya ga gabanta ma ko zai makance, za a samu a wayansu hadisai, duk wannan babu wani abu, wannan hadisai ba ingantattu ba ne, wannan magana ce kawai ta addibu, wato kamar ta magani ko ta likitanci. So daga ba ta da tushe, muna magana ne maganar shari'a. Saboda haka ya halatta hatta nazal farji wa yalhasuhu bi lisani, kamar yadda al-Hattab wanda ya yi sharhi na Muktasar yake faɗa, cewa ya halatta iga komai har ya lashi komai, ba haramun ba ne. To saboda sai ta yi shi indai dai matar sa da madama, ai da muna magana akan matar sa, to yace ne kuma wanda aka ci da shi haka ne, kuma dan ta yi rawa gaban sa ko ta yi tsareki gaban sa ko ma me ta yi, ai babu haram a ciki. Wannan halan ne, haramun din shine wani kuma ya gani. Saboda Allah ta'ala cewa yayi kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkalahum. Ka gayawa mu'mine maza su rufe idan su, kada su kallaci al'aura ta mata, kada su kalli wani abu na jikin mace, saboda haka wannan shi yafi zama mai tsarki a zuciyarsu, kuma shi ya zama mai tsarki a cikin tafiyar da rayuwarsu ta addini da tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum. Don saboda kowace alfasha gani shi ne farkonta, daga gani sai kuma tunani, daga tunani sai magana, daga magana kuma sai aikata alfasha. To tun da wuri Allah ta'ala sai ya toshe kafar ma da za a kai ga babban, ya hana karam. Haka su ma mata Allah ta'ala ce wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa la yubdina zinatahum tahunna illa ma zahara minha. Ka ga su ma mata mu'minai su ma lallai su ma su rin tsaye idan su, kar su rika kalla kallace kallace na maza. To saboda haka kai abinka tsakaninka da iyalinka, kuma ka fito ka nuna wa mutane, to mun faɗi wannan haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama ya faɗi cewa kamar shigen mutum ne kawai ya fito kan titi a mararrabar hanya ya kuma yi mu'amalar aure da iyalinsa. Yake gaya wa mutane, to a yanzu akwai abubuwan da kaga wannan haramun ne kenan, tunda har an samu nassin hadisi a ciki. To yanzu abin da yake faruwa, watakila waɗanda suke kokarin su rike cewa ba komai ba komai, barnar da take faruwa yanzu, haka cewa duk wani babba da ka sani yanzu a nan ƙasar, sai ka ga an kawo shi da shi da iyalinsa ga su a zaune, wani kuyin daga shi sai matansa, wani kuyin daga shi sai matarsa da ɗaya ko amarya, wani lokacin kuma da shi da dukkan ma iyalansa gabaki ɗaya. Kuma ba za a tsaya a wannan ba, kafin a gaya maka za a ce ga wani da zuciyar matan nan tasa suna zaune ko suna bikin sallah.
To akrama kallah, ina ga lokacin namu ya zo ƙarshe. Insha Allah masu sauraro sai a tara da mu a mako mai zuwa, inda za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. A halin yanzu a madadin jagoran wannan shiri wanda yake jagorantar mu, Sheikh Dr. Yusuf Ali Khadimus Sunnatin Nabawiya, wanda muka saurari bayani daga gare shi, akramakallah muna godiya kwarai, Allah ya saka da alheri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na'am, sai kuma wanda ya sada mu da ku Kabir Kabuwaya da jagoran shirin Malam Gali Sadiq, ni da na shirya na gabatar Nuhu Gudaji nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ku huta lafiya.